Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan uwa masu albarka, ina mana barka da wannan safiya wadda ita ce safiyar ranar Litinin 10 ga watan Ramadan shekara ta 1446 bayan hijira, daidai da lissafin 10 ga watan Maris 2025, daga wannan masallaci na wato Area 8 Garki a nan Abuja, inda muke gabatar da jerin gwanon muhadarori na Ramadan ga iyayenmu mata. Allah Ubangiji ya saka musu da alkhairi. A yau ina so ne mana magana akan matashiya mai suna falalar afuwa ga mutane, wato yafiya. Mutum ya kasance wanda idan an mishi laifi ko an yi miki kuskure ko an yi miki ba daidai ba, Allah ya baki dace ki yafe a zuciyarki, ki haƙura. Wannan wata ɗabi'a ce daga cikin manyan ɗabi'u waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi fice da su, wanda kuma a ƙashin gaskiya ta yi ƙaranci sosai a cikinmu a wannan zamani. A jiya mun yi magana a kan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne wato abin koyinmu. Ina so mu kalli darajar wannan wato koyi da muke da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da alfaninsa. Na yi wa kaina da ku da kuke saurare na tunatarwa game da wannan ɗabi'a cikin manyan ɗabi'u da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shahara da su. A wannan zamanin mutane suna da ƙarancin afuwa, wanda ma yake so ya yi ma abokin rayuwarsa ko ɗan uwansa ko mijinta ko matarsa afuwa, ko abokin aikinsa a ofis ko yaron shi a kasuwa, to sai sauran mutane su dinga mishi kallon wawa, wanda bai san ciwon kansa ba, ko wanda aka sihirce shi ko aka shanye ta a malamai. Wato ana ganin duk wanda yake yin rangwame ko yake da afuwa ko yake yafe laifin da aka yi masa, to mutane suna kallon shi a matsayin wanda bai san ciwon kansa, wanda kuma sabanin haka shi ne gaskiya. Da farko bari mu ji wasu daga cikin ayoyin Alkur'ani mai girma waɗanda suke tabbatar da cewa wannan ɗabi'a ta afuwa ɗabi'a ce mai daraja. Daga ciki Allah yana cewa cikin suratul Ma'ida, fa'fu anhum wasfa inna Allaha yuhibbul muhsinin. Allah ya ce fa'fu anhum, ka yafe musu, wasfa, ka kauda kai, inna Allaha yuhibbul muhsinin, lalle Allah yana son masu kyautatawa. A wani waje Allah yana cewa wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allaha ghafurun rahim, cikin suratul Taghabun. Ke Allah ya ce inda za ku yi ahuwa, ku yafe, ku kauda kai akan kuskuren da aka yi muku, to ku sani shi ma Allah yana yin gafara da rahama ga waɗanda suka yi ma 'yan uwansu gafara, suka yi musu rahama. A wani waje Allah yana cewa faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah, duk wanda ya yafe, ya yi rangwame, ya yi ahuwa, to ladan wannan aikin da ya yi yana wurin Allah. Wannan cikin suratul Shura. Suna nan dai da yawa ire-iren waɗannan ayoyi, kamar faɗin Allah Maɗaukakin Sarki, wasariu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu wa'idat lil muttaqin, sai ya ce alladhina yunfiquna fis sarai wad darai wal kadhimina al ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, a cikin suratul Ali Imran. Allah ya ce waɗanda suke wato masu ciyarwa a cikin wadata ko talauci, sannan suna yafiya ga mutane, Allah ya ce kuma suna gintse fushinsu, suna yafiya ga mutane, suna gintse fushinsu, lalle Allah yana son masu kyautatawa, wallahu yuhibbul muhsinin. Shi kanshi lafazin al'afu siffa ce daga cikin siffofin Allah, domin kamar yadda muka ji a cikin wani cikin jeren giyar tattaunawa wannan, game da abinda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar da Aisha radiyallahu anha cewa idan tayi gamdakatar ta samu tashi cikin darlailatul qadri ta yawaita addu'a tana fadan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni wannan hadisi yana cikin sunan ta Imam Tirmidhi da Ibn Majah. Ya Allah, kai mai afuwa ne, kai mai rangwame, kai mai yafiya ne, kuma kana son ɗabi'an nan ta yafiya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa, kana son yafiya, fa'fu anni, Allah ka gafarta mu. Saboda kowa yana son yafiya da gafara, kowa yana son Allah ya gafarta mishi. Daga cikin abin da za ka dinga yi, Allah ya gafarta maka, kai ma ka dinga yafiya ga mutanen da kake rayuwa da su. Idan sun yi maka kuskure, ko idan sun yi maka laifi, ko idan sun yi maka abin da ba daidai ba, kuma suka nemi gafara ko suka nemi afuwa, to ka dinga tuna cewa kai ma kana buƙatar afuwa a wurin Allah. Ya faru haka da Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu lokacin da aka yi maɗiyarsa Aisha radiyallahu anha wannan ƙazafi da munafukai suka yi mata. Da ta samu kanta a cikin wannan hali na tashin hankali, ya zama na cewa wasu mutane har da cikin musulmai sahabbai sun shiga cikin wannan fitina. Daga ciki akwai wani cikin ‘yan uwanta na jini, kazin ɗinta shine Misba, wanda shi ma ya dinga furta irin wannan magana ta rashin hujja. Daga ƙarshe da al’amari ya bayyana, Allah ya wanke ta, aka yi musu hukuncin da aka yi musu, Sayyidina Abubakar ya ji haushi sosai, sai yake cewa yanzu kai Misba da kai za a haɗu a dinga cin zarafin ɗiyata, na rantse da Allah ba ruwana da kai, ba zan sake taimakonka ba. Da kuma shi yake taimakonsa da shi da mahaifiyarsa, sai Sayyidina Abubakar shi yake taimakonsu. Abinda dai aka sani na taimako tsakanin mawadata da ‘yan uwansu wanda suke masu ƙaramin ƙarfi. Shi ne Allah Maɗaukin Sarki ya maza ya aiko da saƙo cewa kada masu wadata da masu karamci a cikinku su dinga rantsuwa da Allah a kan cewa ba za su sake taimakon talakawa da miskinai ba. Allah ya ce mashi, ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, shin ku ba kwa son Allah ya gafarta muku ne? Nan da nan sai Abubakar ya ce, bala wallahi nuhibbu zalika, yace kwarai ko na rantse da Allah muna son gafara Allah. Saboda yace na fasa abinda na faɗa, yayi kafara akan rantsuwarsa. Yanzu wannan yana nuna mana cewa Allah Maɗaukin Sarki yana yin afuwa ga mutanen da suka yi ma ‘yan uwansu mutane afuwa. Ku duba girman laifin da yayi masa. ‘Yarka tana gidan miji, gidan mijin da ake santa, wanda kishiyoyi suke jin haushinta, haka wata take ce mata ki yi haƙuri. Kin san idan ita mace, idan Allah ya ba ta shiga a zuciyar mijinta, dole ta fuskanci adawa daga kishiyoyinta. To tana gidan mijinta, kuma mijin nata ba wai kowane gamagarin miji ba, manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam mijinta. Sannan a zo a yi mata irin wannan mummunan sharri wanda zai iya kashe mata aure, wanda a sanadiyar haka sai da ta bar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsawon kwanaki, ta yi kuka, ta ce har hawaye na suka daina zuba. Sai ya zamana cewa a cikin waɗanda suke rurrunta wannan maganar akwai wani wanda kana da iko da shi, rayuwarsa tana gudana ne sakamakon taimakon da kake yi masa. Dole za ka ga cewa wannan ai betrayal ne, cin amana ne, rashin kirki ne. Koda a ce subhanallah, koda a ce da gaske ne ‘yarka ta yi wannan abu, bai kamata a same shi a cikin masu yaɗa magana ba, saboda alfarmar da kake da ita a kansa. Amma kuma ba ta yi ɗin ba, ya zama ya shiga cikin masu zuzuta maganar. Tsakani da Allah maganar tana da nauyi, kuma abin yana da ban takaici, kuma kowane ne zai yi wannan tunanin da Sayyidina Abubakar ya ce, wato shikenan, tunda ka ce kai ba mutumin da za ka haɗu ni da kai a rufa wa juna asiri ba ne, to ka yi rayuwarka ne ma an yi tawa. amma Allah ya nuna wa sayyidina Abubakar cewa a'a wannan abin da yayi ba halin girma bane, halin girma a matsayin shi na babban mutum, a matsayin shi na mai imani shine ya kauda kai, yayi hakuri, ya nuna komai ba komai bane, yayi haka kuma don Allah, don neman abin da ke wurin Allah. Saboda haka zamu ga cewa sahabbai da yake kamar yadda muka ambata su suna aiki da Qur'ani, da zaran Al-Qur'ani ya sauka sai su yi aikin shi. Saboda haka Allah yana faɗan wannan karatun, sayyidina Abubakar ya yi aiki da karatun. Idan mu ne sai a ce chapter, to Allah dai ya gafarta mana, amma dai gaskiya ni ba zan iya ba, ni na riga na rantse, kawai ni na riga na rantse ba zan iya ba. Haka zamu yi irin wannan gangancin. Allah yana magana, mu kuma muna yin abu daban, Allah ka gafarta mana. Saboda haka zamu ga cewa a aikace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana aiki da wannan siffa ta afuwa, har ake ba da labari cewa shi Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance lam yakun fahishan wala mutafahishan wala sakhaban fil aswaq wala yajzi bis sayyi'ati sayyi'a walakin ya'fu wa yasfah. Al-Imam at-Tirmidhi ya rawaito hadisi daga Abu Abdullah al-Jadli, yake cewa na tambayi sayyidatuna Aisha radiyallahu anha, nace mata menene dabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, tace lam yakun fahisha, Annabi sallallahu alaihi wasallam bai kasance mai yin alfasha ba, wato duk wani abu na Allah wadarai, duk wani abu na rashin daraja, duk wani abu na rashin kirki ba za ka gan shi a wajen ba. Wala mutafahishan, bai kasance wanda yake so sai ya nuna wa mutane shi bai da kirki ba, sai akwai mutumin da dabi'a shi ce rashin daraja, akwai wanda kuma shi yana so ya shiga yayin abin ne, akwai da yanzu mutum ya kirki ce amma idan aka taru ana wani abin banza ba ta so a batta a baya, an je gidan biki ana ta rawa, ana ta kiɗa, ana shewa, sai ta ga cewa in bata yi ba to ai za a ganta ba ƙauya, to wannan idan ta je ta yi to abin take sunan shi tafahush, wato da ƙarfin tsiya tana so ita zama mara kirki. To Annabi abin baya cikin ɗabi'arsa, sannan kuma baya takurawa kansa ya ce sai yayi. Wala sahaban fil aswaq, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kasance yana ihu da hayaniya a dinga jiyo muryarsa daga nesa ya zama mai karara, wannan ma baya cikin halin mutanen kirki masu daraja. Sai ce wala yajidis, ta ce wala yajidis sayyi'ata bil sayyi'a, kuma baya rama cuta da cuta, baya rama mugunta da irinta, walakin ya'fu wa yasfah, shi dai yana yin afuwa ne ya kauda kai, duk abin da aka yi masa yana yin afuwa ne ya kauda kai, kamar yadda Allah yake ce masa idfa billati hiya ahsan fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamimun wala yulqa wa ma yulqaha illa alladhina sabar. Allah ya ce mishi ka dinga tunkuɗa mummunan abu da aka yi maka da kyakkyawa, babu wanda zai iya haka sai waɗanda suke da haƙuri. A cikin hadisi na Imam Muslim daga Abu Huraira, Allah ya ƙara masa yadda, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma naqasat sadaqatun min malin wama zada Allahu abdan bi afwin illa izzan wama tawada'a ahadun lillahi illa rafa'ahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma naqasat sadaqatun min malin, sadaka ba ta tauye arziki, babu wanda arzikin shi ke karewa wai dan yana sadaka. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sake cewa wama zada abdun wama zada Allahu abdan bi afwin illa izzan, babu abinda Allah yake kara ma wani bawansa ta sanadiyar yin afuwa, ta sanadiyar yin yafiya, sai dai Allah ya kara mishi ɗaukaka. Wama tawada'a ahadun lillahi illa rafa'a, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu kuma wanda zai ma Allah tawalu'u, ya kankan da kai a gaban Allah face Allah maɗaukin sarki ya ɗaukaka shi. Wannan abin da ake cewa ai ke wawuya ce, ya za a ki ce kin yafi, ya za a ki ce kin haƙura, ke ba ki san ciwon kanki ba, ke kin yadda zuciyarki kare ya ɗauka ne, to a wurin Allah wannan abin daraja yake ƙarawa. abinda ake so da kidiki don Allah, sanda zaki yi kuma ki dinga tunanin ke kuma kurakurai da laifukan da kike wa Allah madaukakin sarki, ki fatan to a sanadiyar wannan afuwar da kika yi ke ma Allah ya miki afuwa. Hakanan a cikin hadisin Bukhari da Muslim, Sayyida Aisha radiyallahu anha take cewa, ma khuyira Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baina amraini illa akhadha aisarahuma ma lam yakun ithman. Babu wasu abu guda biyu da ake baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zabi akan, ayi A ko ayi B. Ga zabi guda biyu, wanne ya kamata ayi? To duk sanda aka bashi zabi, zai zaba abin da yafi sauki ne, in dai babu saban Allah a ciki. Fa in kana ithman kana ab'adan nasi minhu, idan ku akwai saban Allah to shi yafi kowa ne santar saban Allah. Wa man tafama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qattu li nafsihi, annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba daukar wa kansa fansa ba, a ce an yi mishi wani laifi ya rama laifin, illa an tuntaka hurmatun min hurmatillahi, sai dai idan an ci zarafin wani abu da ya shafi addinin Allah to anan ne yake daukar mataki. Shi sa lokacin da aka yi yakin Badar aka samu cewa an kama manyan kafirai cikin kafiran Makka har mutum 70, waɗanda a baya su ne suke uzurta wa musulmai, suka hana su sakat, suka hana su shakan iska, suka kore su daga Makka, suka ɗaure, suka duka, suka yi kaza, suka yi kaza. Sai da sahabban nan suka ƙaurata, suka ƙaura, suka bar garin Makka, suna son garin suka fita suka bar musu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son garin nan, haka dole ya haƙura ya fita bar musu shi ma. Sai yanzu kuma Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai nasara a kansu. Cikin watan azumi irin haka, a shekara ta biyu bayan hijira, aka yi yaƙin Badar. Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam nasara, aka kashe 70 cikin kafiran nan, aka kuma kama 70 a matsayin fursunonin yaƙi. Da aka kama su, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shawarci manyan sahabbai su Abu Bakar da Umar da Ali radiyallahu anhu, cewa me kuke ganin ya dace mu yi da waɗannan? Sai na Abubakar ya ce, ya manzo Allah, ni abin da nake gani, waɗannan mutanen ‘yan uwanmu ne, danginmu ne, wana cousin ɗinka ne, wana cousin ɗina ne, wana uncle ɗinka ne, wana uncle ɗina ne, ba sai mun kashe su ba. Ni na ganin ba su fahimci addinin nan ba ne. Mu ɗaura musu fansa, kowa ya biya kuɗi a sallame shi. In ba yi da kuɗin da zai biya a wani abu da ya iya na sana’a, to ya koya ma ‘ya’yanmu. Idan ya gama koya musu, ya tafi an sallame shi. Wataƙila nan gaba su musulunta. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, kai kuma Umar mai shawararka? Umar ya ce, ni na ganin ya manzo Allah wani magana su musulunta, inda za su musulunta? Yau shekara 15 ana abu ɗaya ba su musulunta ba, wani musulunta? Babu wani musulunta da za su yi. Waɗannan ce ba za su musulunta ba. A cikinmu kowa a bashi ɗan uwanshi na jini kawai yanka shi a wuta. Ai daga ji an san waje tafi sauki ko? Sai annabi ya sake cewa, sayyidina Ali, kai kuma me ra'ayinka? Sayyidina Ali kuma shi a lokacin matashi ne ma, shekararsa 20 da wani abu, bai cika 30 ba. Sai ce, ni ina ganin ma aka ce a yanka su da wuƙa ma, ai an musu sauki, a ɗaɗɗaure su a jikin bishiyoyi, a bulbula musu kalandira a ƙona su. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, to na zaɓi na Abubakar, ai musu ahuwa su ba da fansa. Wannan abin da ya zaɓa saboda ɗabi'ar shi ta sauƙi ɗin nan. Sai zama da kuma a wurin Allah ba abin da Allah ya so a zaɓa kenan ba. Sai da Allah ya mishi magana cewa, afallahu, mene ne? Afallahu an ka ko? Ba wannan ba. Allah yake ce mishi, ya zaɓi, me yasa ka zaɓi musu, me yasa ka musu, me yasa ka anshi wannan afuwan? Wato abin da ya kamata, ai shi ne afallahu an ka lima adinta lahu. Me yasa ka zaɓi afuwa maimakon a kashe su ɗin? Wato Allah maɗaukakin sarki ya fifita ra'ayin sayyidina Umar radiyallahu anhu, wanda dama yana da muwafaqat. Umar Allah ya bashi gamdakatar, abu da yawa yakan faɗa sai Allah ya goyi bayan ra'ayinsa. Shi ne ya fara cewa, ya manzo Allah, me zai hana ka ce matanka su daina fitowa ana ganin su haka barkatai, kuma in za su fito da su da matanmu su dinga saka lullubi? Shine aka saukar da aya game da cewa ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'zai, cewa in za a fita a dinga yin lullubi, kuma in ba fita ta kama ba a daina fita haka barkatai. To Umar yana da irin su da yawa. Almuhim, wannan yana nuna yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake da afuwa din lokacin da ya je Ba'if da Aisha take tambayarsa cewa wani abu ne mafi tsanani da ka fuskanta na adawa a wurin mutanenka? Yace na fuskanci tsananin adawa, amma babu kamar ranar da na tafi Ba'ifa, lokacin da mutanen Makka gabaki daya suka kware min zani a kasuwa, na rasa wanda zai taimaka mini. Ina yawo cikin mausin lokacin da ake aikin hajji, ina sanar da baki wanda suka zo aikin hajji cewa ni ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ga abin da Allah ya aiko ni, ku yi imani da ni, ku taimake ni. Yace ɗan uwana na jini suna bi na suna cewa kar ku yarda da shi, mu da bamu yarda ba ku za ku yarda, mu ne ɗan uwan shi, mu ne ɗan garin su, bamu yarda ba kar ku yarda. Saboda sai Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya fita sai ya tafi garin Ta'ifa da tunanin cewa a can watakila ya samu wanda za su sauƙaƙa mushi. Da ya je sai ya samu al'amarin ya fi na Makka tsanani, yana zuwa da ya je ya gabatar da kanshi a wurin wani mai anguwa, wurin wasu mutane manya a garin, aka ce to ya dan saurara. Ashe sun je sun tattaro jahilai da wawaye, suka zo suka dinga mushi ihu suna jifan shi da duwatsu, suka farfasa mushi kansa alaihi salatu wassalam. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasa inda zai shiga da rayuwarsa, ya fito garin jina-jina, jini na zuba a jikin goshinsa. A lade lokacin Allah ya aiko mushi mala'ika Jibrilu da kuma wani mala'ika wanda shi ne ke wakiltar, shi ne mala'ikan da ke kula da duwatsu. Mala'ika Jibrilu ya ce mushi, Ubangiji ya aiko ni gare ka, ya ce indai ka yarda ka ba da umarni, gani ga wani abokin aikina mala'ikan da ke kula da duwatsu. Wannan garin na Ta'ifa dama yana tsakankanin duwatsu ne, za mu yi wa waɗannan duwatsun tsawa su ragargaje su yi bombin ɗin garin gaba ɗaya duka a huta, indai ka yarda. Ki kaddara ke ce aka baki wannan option ɗin, ai kawai za ki ce ne bismillah kawai ko? Da wuya a ce wani mutum in ba manzon Allah ba ne sallallahu alaihi wasallam ya iya irin wannan abu. Sai Annabi ya ce a kyale su, idan su ba su yi musulunci ba ina fatan wata rana ‘ya’yansu za su alaihi salatu wassalam. Wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai matuƙa wajen afuwa. Allah ya ƙara mushi aminci da ɗaukaka da salati da sallama. Allahu akbar. Lokacin da taɓa zuwa garin Ta'ifa, wallahi sai da nayi kuka da hawaye, da muka zagaya garin naga babu inda babu masallaci, duk mutanen garin gaba ɗayansu musulmai ne, kuma sun fi shekara 1000 da shiga musulunci, ba yanzu suka shiga. Wato Annabi sallallahu alaihi wasallam shi abin da yake so al'umma shi su yawaita, ladan shi ya ƙaru, falala ta game ko ina, inda ya yarda da ra'ayin da aka ba shi cewa a kashe su gaba ɗaya, da shikenan an kashe su ba za a sake ganin wani a bayan su ba, ballantana hayye musulunci. Yanzu ko kullun a garin babu abin da ake sai sallah da ambaton Allah. Allah ya ƙara manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daraja da imani da ɗaukaka. Allah ya ƙara mushi sallama da salati. Anas ɗan Malik yana ba mu labari a cikin hadisin Bukhari da Muslim, yace wata rana muna tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da wani mayafi wanda yake mai kauri a jikinsa, ya sa kama ce ya saka riga wadda take yadin yana da kauri. Anas ya ce muna cikin tafiya sai ga wani mutumin ƙauye ya riske mu, yana zuwa kawai sai ya sa hannu ya cakume wuyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya fusgo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Annabi ya kalle shi ya ce lafiya? Annabi yana magana wuyan shi a shaƙe ya ce kai Muhammadu, haka ya kira shi da irin yadda Allah ya hana a kira shi. Allah ya hana a kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sunan shi haka karara, shi ma baya kiran shi da haka. Yace kai Muhammadu, ka ce a bani daga cikin dukiyar Allah da take hannunka. Ai ba dukiyar babanka bace. Haka yace murli mimma lillahi alladhi indak. Nabi sallallahu alaihi wasallam yau ga ya kirle shi sai yayi murmushi yace to dan sakin mun waya na mana sakin mun waya. Yace ku dauka ku bashi. Har zai tafi sai yace mishi to kai bawan Allah ka shake mun waya ko hakuri ba za ka bani ba ko kuma ka ce ni karama cikin raha. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mishi to ai kai an ce da abin da aka maka baka rama dan me zan baka hakuri. San mutumin kauye ba ruwan shi gaskiya da gaskiya ce. Kawai juya ya tafiya shi bai yi godiya ba bai bada hakuri ba bai yi komai ba. Yanzu ki kwatanta misali a ce wani mutum ne cikin shugabanni ko manya, kawai ka zo kusa da shi ka shaƙe shi ka ce a ba mu dukiyarmu ta arzikin ƙasa a ba mu kayanmu. Ko kafin ya magana ma an kashe ka. Kafin shi ya magana ma wani kawai zai harbe ka ne a wajen. Akwai wani mai fushi da fushin shugaban zai kukin bindiga ne kawai ya kashe, kuma an kashe banza. Ko labarinka ba za a ji, ba za a ce ka wani ɗan ta'adda ya kai ma wani hari amma an yi neutralizing ɗin shi. Amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda wannan haƙurin nashi, Allah maɗaukakin sarki ya ba shi dama ya kintse fushinsa, bai yi magana mummuna ba, bai ce zai rama ba, bai masa Allah ya isa ba, bai ce a kama shi ba. To, amma kamar yadda muka ambata tun farko ‘yan uwa masu albarka, wannan ɗabi'a ce mai wahala gaskiya. Yana da wahala, afuwa tana da wahala, saboda shaitan yana nan, inna shaitana yanzaghu bainakum. Shaitan yana nan yana ziga, yana ziga mutane cewa kada su yi haƙuri. Zai dinga gaya miki cewa in kika yi haƙuri kin zama wawiya, in kika yi afuwa za a raina ki, nan gaba za a yi miki abin da ya fi haka. Ke wace irin banziya ce da za a yi miki abin da bai kamata ba, kuma ki ƙi yin abin da bai kamata ba ke ma. Aiki mata tit for tat kawai. Duk wanda ya miki kayan kara, ki mai na ice. Saboda zai zo ya ziga tsakanin ya da ƙanwa, tsakanin wa da ƙani, tsakanin liman da mamu, tsakanin miji da mata, tsakanin baba da ɗa, tsakanin malami da ɗalibi, duk inda mutane suke, tsakanin aboki da aboki. Ai ta samun ire-iren waɗannan tashin-tashina. Saboda haka a hankali ne mutum yake koya ma kansa ɗabi'a ta haƙuri. Kamar da yanzu a cikin hadisin al-Imam at-Tabarani da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innamal ilmu bit-ta'allum wa innamal hilmu bit-tahallum. Wa man yataharra al-khaira yu'ta wa man yattaki sharra yuqa. Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innamal ilmu bit-ta'allum. Shi dai ilimi ana samun shi ne ta hanyar koya. Babu wani wanda za a ce haka nan kawai ya farka da safe ya ji yana da ilimin abin da bai da shi jiya. Dole sai ya koya a gaban malamai. Dole sai ya yi kokari ya haddace abin da yake so ya iya. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa innamal hilmu, haƙuri da juriya bit-tahallum, shi ma koya ake. To ya ake koyan haƙuri da juriya? Na farko shine sanin waɗannan nassoshin na Al-Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da sanin falalar da ke cikinsu, da sanin muhimmancin koyi da manzo sallallahu alaihi wasallama a game da wannan ɗabi'a da ma sauran ɗabi'unsa. Za ka sai mutum ya san cewa haƙurin da yake yi addini, haƙurin da yake yi ba kasawa ba ne, ba ragantaka ba ce, a'a yana yi ne saboda Allah, yana yi ne don ya ƙara koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, don ya samu tsira a wurin Allah. Na ɗaya ke nan. Na biyu kuma sai mutum ya guje ma galibin abin da za su ja a yi rikici da shi. Duk abin da kika san zai ja rikici, to ki guje mishi. Alal misali, yawan shiga shara ba sharu. Mutum ya dinga shiga harkar da ba a sa shi ba, maganar da ba a kasa da ke ba, ki daina shiganta. Shi ke jawo rikici. Gulma,
wanda yake ya mai da gulma al'adarsa, dole wata rana za a zo a zazzage ki, dole wata rana za a zo a ƙure ki, sai kuma ke ma ki harzuka, ki ce ai ni ma gulma ta haka shi sanai. Daga nan kuma sai a fara kataniya, kusan gulma ta zama kamar biki, in an yi miki ke ma sai ki. Da kuma wato yawan surutu, yawan magana mara ma'ana, yana jawo ainihin wato mutum ya kai ga al'amari na ɓatanci ko sakin baki da har za a mayar masa. Sannan kuma da ƙoƙarin aibata mutane, wato duk inda kika ga aibu ko wata matsala kina so sai kin faɗa, sai kin yi magana a kanta, sai kin yi sharhi, wanda duk yake yawaita aibata mutane, babu shakka wata rana shi ma za a aibata shi, wanda yake fusata mutane shi ma za a fusata shi. So da haka mutum sai ya guji irin wannan wuraren. Ana son mutum ya zama mai kame bakinsa, ba zai magana ba sai in ya ga cewa alkhairi zai faɗa, ba zai magana ba sai in ya ga cewa a cikin maganarsa akwai maslaha, to sai ya dinga magana wacce ke da amfani, sauran surutai kuma sai ya kame bakinsa. To wannan yana taimakawa a mataki na farko na koyan wato ɗabi'a ɗin mai kyau, musamman ta ɓangaren haƙuri ɗin. Sannan idan an yi wa mutum laifi ɗin da gaske an masa, idan fushin ya taso, to sai ya dinga tuna cewa wannan fushi daga shedan ne, ya dinga tuna cewa haƙuri siffa ce mai kyau, Allah yana son masu ita, ya dinga tuna cewa ai an yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama irin abu kaza shi ma ya haƙura, kamar yadda shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance Allah ya ba shi labarin annabawa da suka gabata, musamman irin annabawan da suka sha gwagwarmaya da mutanensu. Nabi Musa alaihi salam, Allah ya ba da labaran shi da yawa cikin Alkur'ani, kuma irin labaran da Allah yake ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, wa naqusu alayka min anba'il ghaib ma nuthabbitu bihi fu'adak, muna baka labaran abinda baka sani ba dan mu tabbatar maka da zuciyarka, kasancewa duk abinda aka gaya maka ya baka takaici, to an taba gaya wa wani annabi irinsa. Wa kadhalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun, duk wani annabi da yazo sai da kafirai suka ce boka ne ko mahaukaci ne ko mawaki ne ko dan kaza ne, inna ma yu'allimuhu bashar, sai sun fada, da haka ba kanka faro ba. So da haka idan mutanen Makka suka bata masa rai, yana jin takaici, Allah yake ci mishi fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim lam yu'minu bi hadha alhadith asafa, karka je ka kashe kanka da bakin ciki dan sun kin imani. To shine wani lokaci idan aka cutar da shi, idan aka mai abu mara kyau, sai kawai ya ce laqad udhiya akhi Musa akthara min hadha fasaba, ce an cutar da dan uwana Musa alaihi salam fiye da wannan, amma sai ya yi haƙuri, da haka ni ma bari na yi haƙuri. So da haka idan an cutar da ke, ki dinga tuna ba kanki faro ba. Haka matan gidan shi da muka ba da labarin irin yadda suke rayuwa ɗin, wani lokaci suna yi mai abin da ba haka ya kamata ba, sai ya tuna cewa ba a kan shi mata suka fara haɗa irin wannan husumar su haɗa rikici a rasa yadda za a yi ba. Sai ya ce wata rana, ya ce ma Hafsa, inna kunna la antunna sawahibu Yusuf, ya ce ku dai mata kuna nan da irin ɗabi'arku da aka sani tun zamanin Annabi Yusuf alaihi salam. Shikenan, wato ba a kan shi aka fara samun mata su haɗa wa wani mutum rikita-rikita ba. Saboda haka ba matsala ba ne. Saboda haka duk abin da aka yi miki, idan kin ba da bashi ne an ƙibiya, da ki tana bake kika fara ba da bashi aka ƙibiya ba, sai to haka aka yi ma wancan ma, in ba a biya ba nan kuma za a biya a lahira. Idan zagin ki aka yi, ki tana cewa ba ke ce wadda sarika ta fara zagi ba, kar ki ce a sake ta kawai saboda ta zage ki, ki haƙuri. Idan tafiya kike da mota, aka gogan miki mota, ki hakuri ba ke aka fara gogawa mota ba a duniya an taba gogawa wasu da yawa haka idan wani abu kika siya sai daga baya kika zo kika tara shi an dake hancinki idan kuma ta garin san banza ake dukan hancinku da abin da mai gida zai siyo zai ce nawa yana cewa 2500 ce an cuce ka ita kuwa ta siyo a 8000 kuma ta ga an cuce ta to inda kika gane an ci riba da ke irin wannan mai yawa sai ki hakuri riba halasci kake ta tsinuwa kina Allah ya isa ire-iren haka idan mutum yana tana cewa ba a kan shi aka fara ba yana taimaka mai ya ji cewa abin da sauki kun san shi ita musiba in ta zama ba kai kadai bane tana rage bala'i da zaki leko yanzu cikin compound kiga cewa gidanki ne kadai babu wuta zaki ji tashin hankali da damuwa amma ke ga ko ina duhu sai ki to shikenan ma sha dauke wutar ne duka ba ni kadai ne da wata lalace ba saboda haka wannan yana taimakawa sosai wajen samun sauki a game da wato abinda muka ambata na mutum ya iya yin afwa kuma Allah ya karba al-Imam Muslim har ila ya rawaito hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labarin cewa an yi wani mutum cikin banu Isra'ila wannan mutum ya kasance attajiri ne mai wadata yana raba kaya supplier ne yana raba mutane kaya suna kasuwanci sai su dawo mai da kudin su cire ribar su idan gari ya waye a kasuwa zai raba musu kaya da maraice ko kuma bayan mako guda sai ya aika da yaransa na shagon sa ko na kamfanin sa suna zuwa suna amso kudaden Nabi sallallahu alaihi wasallam yace sai mutumin nan ya kasance idan zai aika da yaransa sai ya ce musu duk wanda kuka je kuka tarar babu kudi a hannunsa ku daga masa kafa yace muna fata mu ma Allah ya daga mana kafa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da wannan mutumi ya rasu sai mala'iku suka zo suka ce ma Allah Allah ya fi shi sani suka ce ya Allah ga bawanka ya rasu mun duba littafin shi gaba ɗaya babu wani aikin kirki ba shi da wani aikin kirki da za a lissafa in ban da wannan ahwar da yake wa mutane cewa yana bin mutane bashi baya tsananta musu yana barin su sai sun samu yana rangwanta musu ya gaya ma yaransa cewa a rangwanta musu sai Allah madaukakin sarki ya ce shikenan ku shaida mu ma in ji Allah mun yi masa afwa saboda afwar da yake yi ma bayinmu jama'a duk abin da muke nema a duniyan nan mai ya wuce mutum ya nemi afwar Allah babu abin da za ka samu da zai kai Allah ya maka rahama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya faɗa ya ce da ni da mu'azu duk abin da muke yi na addu'o'i abin da muke nema kenan afwar Allah hadisi na ƙarshe da nake so na ambata mana a wannan tattaunawa shine wani hadisi da Imam Abu Dawud ya rawaito daga Mu'az ibn Anas al-Juhani radiyallahu anhu da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kamada ghaidan wa huwa qadirun ala an yumfidha da'ahu Allah azza wa jalla ala ru'usil khalaiq yawm al-qiyamati hatta yukhayyirahu Allah min al-huril 'ain ma sha'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya gintse fushin sa alhalin yana da damar da zai iya executing fushin an yi masa laifi kuma yana da karfin da zai iya yin hukunci ya isa yayi yana sama da wanda suka masa laifin in ya so zai hukunta su amma kawai sai ya haƙura ya daure ya kau da kai saboda Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ta sha alkiyama ranar alkiyama za a kira wannan mutumin a gaban kowa Allah zai sa mala'iku su kira shi irin yadda ake kiran mutane ranan da ake raba kyaututtuka ana speech and prize ai duk wanda za a ce yazo ya hau kan dandamalin nan to sai wanda ya abin arziki ko a nuna shi a ce wannan shine best student wannan shine best kaza shine best kaza to haka za a kira shi a gaban Allah mala'iku su zo da shi a bayyana shi a ce ga wani dan wane ko ga wancan dan yan wane wanda ya kasance wato mutum ne da yake yafiya a duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai a ce masa wato ya je ya zabi matan aljanna iya sarransa dangane da wannan dabi'a ta afuwa mutane iri uku ne akwai wanda suke nan makani na can sama akwai wanda suke tsaka tsaki akwai wanda kuma suke yan sai dai hakuri kawai kuma da Allah yake cewa wajaza usayyatin sayyatun mithluha faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah Allah yace innahu la yuhibbu adh-dhalimin kun ga akwai yan jaza'u sayyatin sayyatun mithluha wanda an yi musu sai sun yi shine wanda shi ba zai iya hakuri ba to an ba shi damar ya rama amma ya rama daidai abinda aka yi masa in har ke ba za ki iya hakuri ban aka zage ki sai kin rama to ki iya zagin da aka miki ma ka mare ki sai kin rama ki iya marin da aka miki to amma ba ki san cewa duk wannan hadisan da ake magana na falala to ba ki a ciki magana ta Allah kuma za ki shiga aljanna to ba ta waɗannan hadisan ba sai dai kuma ki nemo ta hanyar tunda hanyoyin aljanna kuma suna da yawa sai ki kama wani aiki in ba za ki iya wannan ba idan Allah yake zuciyarki busasshiya ce ba za ta taɓa lausasuwa ba Allah ya kyauta, Allah ya sa mu gama lafiya. Amma dai har za ki rama, to jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Iya abinda aka yi miki kirama iya shi. Shari'a ta ba mutum dama wannan. Mataki na farko shine faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah. Wanda ya afuwa ya ainihin wato yi gafara, to wannan ladan shi yana wajen Allah. Zai samu lada wanda in an mishi mummuna sai ya kauda kai to ladan shi na wurin Allah na uku wanda yafi haka shine wanda shi bayan ma ya kauda kai kuma sai yayi wani abin alkhairi shine irin na manzo Allah din sallallahu alaihi wasallama da Allah yace idfa billati hiya ahsan fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim kina da wasu ƴan uwa ko kawaye ko wasu na kusa da ke waɗanda kullun suna cutar da ke ke kuma ki dinga yi musu alkhairi yanda azumin nan yazo kullun sa ta cewa ai wance ita bata son mutane saboda a Abuja take bata da kirki kwanaki ma nayi mata test cewa yata bata da lafiya bata aiko min da komai ba wani ma ya samu admission ko murna bata yi mana ba ai tana da girman kai ai ta gulmaki in an gama gulmar kuma akwai wata magulmaciya a cikin su extra wata take gulma plus sai ta kuma ta yi screenshot duka sai ta turo miki sai ni ba za a iya cin mutunci ki da ni ba haka ake yi ko to idan kika ga wannan screenshot din ya kike ji ki ji hankalinki ya tashi kice ni barira za ta yi wa haka to daga ita har mijin nata wallahi na ishe su ni Aisha za ta yi wa haka wata daga nan zaki kira waya ki mata kace-kace ki surfe ta tsaf ki mata gori ko to karki haka sai ki rabu da ita da aka zo farkon azumin nan sai kawai ki ce mata wanda turo da account number sai kawai ta ji alatar kawai ko ki ce atamfofi duk ki tura musu su siga din nan suwaye ki wato ki bata da halinta karki na mata kuma kin taba ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da Aisha da Hafsa suka hada mishi wani wata kutungwila akan zuma yana shiga ɗakin Safiya ko Mariya yana shan zuma ba su so yana shan zuma sai aka ce wa Hafsa in yazo ɗakin ki yau da yazo yana magana kawai ki kauda fuskarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai magana sai Hafsa ta yaka yace lafiya kuma shi saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam mutune mai tsafta baya so a ji wani wari a jikinsa sai dauka ko bai yi brush ne ko bai yi asuwaki bane ko rigar shi ta jike da zufa yace menene lafiya ta ce me ka ci yace ba abin da na ci in banda zuma to wannan zuma din da aka yi wannan zuma ta cika shi wari kawai nake sai ji damuwa yace to shikenan ba zan ƙara shan zuman ba yace amma kake gaya wa kowa ba yayi sirri da ita ba yana fita ta taɓa ɗakin Aisha ta ce albishirinki mun ci nasara kin ji abin da yake suka yi tafi suka yi shewa abinsu shikenan sai Allah ya ko mala'ika ya zo ya gaya mushi wa idh asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi hadithan falamma nabba'at bihi da taje ta bada labari ko falamma nabba'at bi da ta bada labari Allah ya ce ka gaya musu lokacin da annabi yayi wani sirri da wata matar sa Allah bai faɗi sunanta ba wa idza sarra nabiyyu ila ba'di azwaji hadithan sai taje ta tona asirin da suka yi ta gaya wa kishiyarta shine Allah ya bayyana mishi cewa to ai abinda ka gaya ma Hafsa na sirrin ka ta fada to da yazo shine arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'di da yazo sai ya ce mata Hafsa yi ce duk abinda bayan na fita daga ɗakin ki mun yi magana kaza kin je gun Aisha kin ce mata kaza kin ce mata kaza an yi haka ko ba haka ba ta ce wa ya gaya maka yace Allah ne ya gaya mu sai hankalinta ya tashi yace kuma ya gaya min duka zancen banda ma wannan amma dai na gaya miki ki ji kanin labarin to haka ake so in har ma za ki gaya mata wani abu da kika ji kar ki gaya mata kar ki nuna mata kin sani duka ta na ji an ce kin ce kaza maran nan wance to abin zai fi mata damuwa dan bata san to what extent kika san abin da ta yi ta yi gulman nan ta kusa gulman nan ta kusa ta awa uku kin ba ta labarin abin minti 20 bata san cewa kin san duka magana ko baki sani ba har abada kin zama surukarta za ta dinga kunyaki za ta dinga daga miki kafa za ta kuma yi taka tsantsan da waccan munafikan je ta fada to kin ga daga nan wutar fitina ta mutu ko ta ragu insha Allah to haka ake so wannan matakin shine na can sama to amma wannan matakin ba kowa yake kaiwa ba mai laqaha illa alladhina sabaru wa mai laqaha illa dhu hadzin azim ba kowa ne yake iya kaiwa matakin a ce duk abin da aka yi masa wato zai hakura gaba ɗaya ba kowa bane mutane ne zababbu a cikin bayin Allah abinda ake so wato idan naji cewa ban kai haka ba kika ji cewa baki kai haka ba to sai mu fatan bari mu yi kokari mu saba wa da kanmu mu ƙara wa kanmu alkhairi mu yi ta'addu'a Allah ya bamu dama mu zama mutanen kirki cikakku kada mu zama wato mutane masu ƙananan mutane wanda ba su da kirki wanda ba su da afuwa wanda ba su da yafiya wannan shine abin da na so ne mana tsokaci akai iyayenmu masu albarka game da wannan ɗabi'a ta yafiya wannan yafiyar ya kamata mu gudanar ta tsakankaninmu a zamantakewa aurenmu wato da mazajenmu ne ko da matayenmu ko da abokan zama da ake ce ma kishiyoyi ko da abokan makwabtaka irin compound mates ko mutanen anguwa ko classmates ga waɗanda suke masu zuwa makaranta a islamiyya ko makarantar boko ko a kasuwa ko a office wato duk dai wanda hulɗa ta haɗa mu da shi ya ga cewa mu mutane ne masu afuwa amma kuma kullum mu dinga yi don Allah dan tunanin cewa idan mun yafe ma bayin Allah laifukan da suka yi mana shi ma Allah madaukakin sarki zai yafe mana laifukan da muka yi masa kuma kullun cikin laifin nan muke ba magana ta Allah laifi kan kullun yin sa ake inda ba dan rahama Allah ba babu wanda zai tsira kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ina yi mana wannan wasici ina yi wa kaina da dukkanin masu saurare na da cewa musaffantu da siffa ta afuwa da yafiya ga ƴan uwanmu da iyayenmu da ɗalibanmu da malamanmu da ƴaƴanmu da duk wani wanda hulɗar zamantakewa ta haɗa mu da shi ba wai yana cewa zo mu zauna zo mu saba ci wato duk wanda ka rayu da shi sai kaga cewa kun yi sabani don aka ce kai duk sabanin da aka yi da kai babu daga kafa to kafin lokaci kankani zaka zama an maka shaida da cewa ke wance mara hakuri ce shine irin wanda za a ce in ya mutu ma a ce kai wallahi mun huta da bala'in ta unguwan nan dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga an wuce da wata gawa sai ya ce mustarihun au mustarahun minhu duk mutum kaga ya mutu mustarihun idan mutumin kirki ne ya huta au mustarahun minhu idan ba mutumin kirki bane mutane sun huta da shi ka ce ki muta ana cewa ka alhamdulillahi Allah ya dauke mana bala'i kai mun ji bala'i a angon nan Allah ya kyauta wannan tace mallan darasin jiya ba a cika mana na goman ba ai na ce da mu abinu bashi sai na ce na kwalwata wace ta riga ta fara draining ta fara cushewa haka nan kawai zan tuno zan ga muku insha Allah eh da yake na dan rubuta ne a takarda ina ganin da nazo kuma sai na kuskuren lamba sai na sa na tsallake wata lamba kuma na sa 10 sai na zata 10 ne halama iya 9 ne kawai rabon ku amma dai na tuna insha Allah zan ga mu to Allah ubangiji ya sa mu dace wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi